الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم سبح جناني وعجل الحق على لساني، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون علمك، ولك الحمد حمدا لا أجر لقائله إلا رضاك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. يوم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من أسكن كراتم أولا لتاب نومي البركة كتاب الشفاء ناء القاضي الإمام الحافظ القاضي إياد علي حسبي عليه رحمة الله. زمتاشي فصلي نقوم شابير وانديكي مغانا أكن حياؤه وإقضاؤه صلى الله عليه وآله وسلم. فصلي نذي مغانا أكن أنا نمكن سيدنا رسول الله حياء إقضاء ينا نفهم كودكي إقضاء سو كالمؤميني ما سو kusar juna ko a ce shi igba'u lazim ne na shi haya, wato sai in haya'u ya samu sai igba'u zai biyo baya. Kaman al igba'u yana nuni akan thubutul haya. To wannan fasalin zai mana magana akan wato tsananin kunya na manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam. Idan muka ce kunya, wani abu ne wanda manzo Allah ya faɗa a hadisi sallallahu alaihi wa sallama, ya alakanta shi ma da imani. Alhaya'u min al-iman. A wani hadisin kuma ya hada su cewa da haya'u da iman suna tare da juna. Yana faɗa cewa alhaya'u wal imanu qurina jami'a, fa iza rufi'a ahaduhuma irtafa'a al-akhar. Ya fada sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake ce mana al-haya ita kunya da imani to suna gwame, an gwama su, an hada su guri daya a zukatan bayin Allah nagartattu. So duk lokacin da aka dauki daya to dayan ma zai bi bayan dan uwansa. To idan za a yi maganan kunya to dole a sa sayyiduna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama shine wanda za a fara magana akan sa. Amma al-haya'u wal ijba malan yace ita kunya da kuma kauda kai abu guda biyu. Fal haya'u riqqatun ta'ri wajhal insan inda fi'li ma yatawaqqa'u karahatuhu aw ma yakunu tarkuhu khayran min fi'li. Shi kunya wani abu ne wanda yake bujurowa fuskan dan adam ya tare. Ana ganin alamun sa a fuskan dan adam yayin da zai aikata wani abin da abin kyamata tsab'an wa shar'an dan adam ya aikata shi, ko kuma kasan abin da kuma barin sa ya fi aikata shi alkhairi. To anan ake samun sifa na kunya ya bayyana. Ibnu Daqiq al-Aid ya fassara kunya cewa inkisaru ya'ridu lil insan inda fi'li ma yuqbahu bihi aw yuzammu alayhi. Wani abu ne wanda yake bujurowa dan adam yayin da zai aikata wani abin da ake aibata shi ko abin kyamata to sai wannan abin daga zuciya sai ya taso yazo akan fuskar dan adam sai ya zama yana kaka tsantsangun aikata wannan abin wannan shine alhaya to ta wannan mahangan sun kasa alhaya kun sabi gida biyu akwai hayaul abrar akwai hayaul ahrar al abrar nagartattun bayi su kunyan su suna yayin da za su aikata wani abu abin kyamata sai kunyan ta hana su aikatawa wannan shine hayaul abrar su kuma al ahrar kunyan su shine abinda aikata shi makruhi ne ko kuma abinda barin sa ma tarkuhu khair min fi'lihi abinda barin sa yafi aikata shi mana aikata shin ba haram bane to yayin aikata wannan makruhi sai rika jin takura wa'annan sune al ahrar wa'anda soyayya ta Allah da munajati ga Allah ya yanta su ga barun qud na rukunatin nafsi talhisu iblisin da alhawa da shaytan wannan sune al ahrar to ala kulli hal dai ga abinda suka fassara shi al haya din to zamu ji sifan sai da rasulullahi game da wannan wal ijba shi kuma al ijba at tagaful shine ko in kula ko rashin kulawa mai kauda kai amma yakrahu al insanu bi qabihi ko bi tabi'atihi kan abin da dan adam a dabi'an sa yana kiyamatan sa ana kiran al ijba farazzaq wannan mawaqin mashhuri wanda ya rayu a asr al umawi wanda malamai suke cewa laula farazzaq la zahaba sulusul lugha bacin wannan mawaqin ba da 1/3 na harshen larabci ma ya bata to yayi wani wasu baitoci yana yaban Ali ibn al-Husayn Zaid al-Abidin lokacin da Hisham bin Abd al-Malik ya zo aikin haji yana amir al-mu'minin ko kuma yarima dai sai ya zamo yana son ya sumbanci Hajarul Aswad saboda yawan mutane bai samu daman sumbanta ba sai ya koma gefe aka samu kujera yana zaune yana jiran idan cinkoso ya dan saura ya dan ragu yazo ya sumbanci Hajarul Aswad ana wannan cinkoson da yawan jama'a gashi ya koma gefe ya kasa isowa gurin sai ga jikan sayyiduna rasulullahi baba sayyiduna rasulullahi jikan sayyiduna rasulullahi wanda jinin annabi ne a jikin sayyiduna Ali bin Ali bin al-Abidin yana shigowa harami in shaqqa an-nasu shaqqarin yana shigowa kawai gurin ya dare gida biyu duk wanda ke gurin kawai ya dare ya bar guri kawai yazo shi kada ya tsaba kowa a kusa da shi ya sumbanci Hajarul Aswad sai ya koma saboda haiba ta nasaban sayyiduna rasulullahi ne ke cikin sa sai wani yake cewa man haza waye wannan tambaya na kamar raini sai shi sai yace la a'rifu ban san ko waye bane saboda kar yace ai wannan jikan annabi ne sallallahu alaihi wa sallama to an san alakan zukatan bayi na kwarai da janabi sayyiduna rasulullahi kaida ne in dai za a yi magana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko wani abu nashi idan zuciya nagartacciya ce zaka samu tamilu ilai taban wan to saboda kada a karkata gurin sa shi ko masu mulki ne a bar shi ce la a'rifu farazzaq yana da sace ana a'rifu ni na san kowaye sai fara waka irtijalan yace hazal ladhi ta'rifu al-baqaha'u wa qatahu wal baytu ya'rifuhu wal hillu wal haram هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله بجده أنبياء الله قد ختموا وليس قولك من هذا بظاهره العرب تعرف من أنكرت والأجم يكاد يمسكه إرفان راحته ركن الحطيم إذا ما جاء يبتسم يقضي هياء ويقضى من مهابته ولا يكلم إلا حين يبتسم ما قال لا قط إلا في تشهده لولا التشهد كان اللاؤه نعم إن أدى أهل التقى كانوا أئمتهم أو قيل من خير أهل الأرض قيل هم زوا كرشن بي سكن دي يتشي ونن دفك سنبا تو أي ألبقها وكأسر مكا كبتا سنقوى يونن هذا الذي تعرف البدهاء وقعته والبيت يعرف تداكن كعبة ما يسنكوا يوانا والحل كل تسنكوا والحرم هرهرم ما قبال يسنكوا يوانا يتي أيوانا مرتبا يكاد يمسكه إرفان راهاته ركن الحقيم أي دوثا هدر الأسود ما idan wannan kin yazo sun bantansa saboda dutsen ya san wannan jinin manzon Allah ne to dutsen yake da mai rike hannunsa ya kadu yumsikuhu irfana rahati ruknul haqimi idza ma da'a yastalim mu ma ne man sun banta hadrul aswad shi ku hadrul aswad yana neman ya rike hannu zainul abidi sai ta yubdiha ya'an dabi'an sa bai iya kallon mutane don kunya wa yuqda min muhabati amma shi kwalji ne yake hana wala yukallimu illa hina yabtasimu maganarsa kullun yana murmushi ne sai yace wannan haza ibn fatimata in kunta jahila baka san wannan ba to dan nan ba ta bada zara ne bijaddihi anbiya'ullahi qad kutimu annabawan Allah tabbisu martaban su da kakan su ne kakan wannan shi aka tikata annabawa da shi in wajja ahlut tuqa idan ana lissafa nagartattun bayi masu tsoron Allah kanu wa imadan su ne a gaba aw qila man khairu ahli al-ardi idan an ce su wane ne mafi alkhairi a wurin Allah a bayan kasa qila hum dole su za a fada saboda jinin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam to mahal shahidin ba wannan baitin shine yuqdi haya'an wa yuqda min mahabatihi wala yukallimu illa hina yabtasimu shi yana rufe idan sa dan kunya amma su mutane ba sa iya tu ice da shi saboda kurjinin su a zukatan su saboda nasaban manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ala kulli hal wakada annabiyyu sallallahu alaihi wasallam alaihi idan ana maganan kunya to manzon Allah bai gushe ba ashaddan nasi haya'a jidduniya annasi fada yaji kowa tsananin kunya sai da rasulullahi شو الإسلام رضي الله عنه إذا ينا يا بن سيدنا رسول الله تو يكن تفدي كي نيسا 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 يا فدا أديوانيسا يتي أشد حياء وهو يأتي لمن دعا ويغضب للمولى للحق يرجئ وما حقر المسكين يدعو جميعهم وبالله مولى الخلق ذا الخلق يجمع yace sayyiduna rasulullahi ashaddu haya'an ya fi kowa tsananin kunya sallallahu alaihi wasallam wa huwa ya'ti liman da'a duk wanda ya gaya sayyiduna rasulullahi yana amsa gayyatarsa wa ma haqqara almiskin manzan Allah bai taba raina mutun dan karancin dukiyarsa ko rashin kyawari gasa ba a yad'u jami'ahu yana kiran kowa da kowa yana kusanto su da shi sallallahu alaihi wasallam to manzo Allah ashadda nasi haya'a yafi kowa tsananin kunya wa aktsarahum anil awrati idba'a manzo Allah yafi kowa kauda kai ga barin furta abinda bai dace ba ko kallon abinda bai dace ba in ce al awrat duk abinda bai kamata ga idon mutun ya kalla ba to sanma aura ko duk abinda bai dace mutun ya furta ba to sanma aura to sanma al fahsha ko kuma duk abin da bai dace a rika maimaita shi ba na wani abu da ya faru a alamul islami a musulmai musamma mai aura to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa rintsa ido ga barin kallon abin da bai dace qala Allah subhanahu Allah ya faɗa yana yi mana kawo mana hikayar wani mawkifi na sayyidina rasulullahi wanda yake nuna kimma na kunyansa inna zalikum كان يؤذي النبي فيستحي منكم الله لا يستحي من الحق wannan aya idan mutun yabi farkon ayan wallahi zakai mamakin kaddarawar Allah ga sayyidina rasulullahi idan nace zakai mamaki wallahi yanda Allah ke kaddara sayyidina rasulullahi ya fi karfin jayan dan adam saboda farkon ayan Allah ya ce mana ya ayyuhal ladzina amanu la tadkhulu buyutan nabiy illa an yu'zana lakum ila ta'amin ghayra nazirin ina
walakin idza du'itum fadkhulu fa idza qa'imtum fantashiru wala musta'nisina li hadith in dhalikum kana yu'dhi an-nabiyya fa yastahyi minkum wallahu la yastahyi min al-haq ila sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab sayyidi allah yake ya ayyuhal ladzina amanu yayi amfani da kai lafazi da karramawa gare su abinda zan fada inji allah la tadkhulu buyutan nabiy daga yau na hana kar a ƙara shiga gidan sayyiduna rasulullahi ka gani da kai mun yi gini in ba mu san a shiga mukan rutar no enter by order ni zan sa dokan ko kai zaka sa dokan to shi sayyiduna rasulullahi ba allah ya sa dokan kar a shiga la tadkhulu buyutan nabiy kar ku ƙara shiga ɗakunan matan annabi illa sai dai in an yi uzuna lakum ila bu'ani sai in an ba ku dama shi annabin yayi izini ya gayyace ku shigowa gidansa a ci abinci to Allah yake in ya ba ku dama ni ma na yarda ka bi ayan nan dake na hana shiga gidansa kar a ƙara sai in shi ya ba da dama amma in ya ba da dama na yarda shi din ma inji Allah ila qa'ani in ya ga shi ku walima da gidansa sai Allah yake ta to duk da haka ko shi ba ya dama ma ghayra nazirina ina ban yadda a shiga gidansa ba dakin iyalinsa ba dan ya ga yake ku a zauna ana jiran sai an gama abinci Allah yake a'a ban yadda bane nan fa gidan manzon Allah Allah yake kishin sa nahi ka an sayyidina rasulullah gidan yake ba da umarni akan sa Allah ya ce to idan an gama abincin ma an kira ku fa idza qa'imtum fantashu kuna gama cin abinci Allah ce kowa ya fita ba fa annabi ke kora a gidansa ba Allah ke kora a gidan manzon Allah fa idza qa'imtum fantashu kuna gama cin abincin Allah ce kowa ya fita wala musta'nisina li hadith ban yadda a zauna a dauko ta fira ba ana yi zama a dakin sa yana dakin kuna fira inna zalikum wannan yanayin kana yu'dhin nabi manzo Allah bai jin dadi amma saboda kunyan sa da kawaicin sa fa yastahyi minkum ina jin dauyin fada muku wannan Allah ya ce ku jiya ku saurara wallahi la yastahyi ni na fada karar kowa ya fita dan Allah ka ji martaban sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to a ina ne ake cewa an kai annabi inda Allah bai kai shi ba mu so muke mu gano ma ina ne Allah ya kai shi tukunna matsaya gurin inda yayi in dai gidansa da wannan martaban gidansa kadai to ina ga shi sai na rasulullahi idan ya kau da kai ma yace ba damuwa lafi a'a akwai damuwa so duk abin da zai bata maka rai Allah sai bana so ina jin ai har na Aisha ma ta ce ma ara rabbaka illa yusari'u fi hawaka ya rasulullahi ni na ma gane kai Allah yana son ina son ya gano me kake so ni ma kadai kawai in abu ya maka kai sai ce an farlanta maka sai ne mu hafar kaga tana nuna mana ne martaba na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to ga shirin ayin tana magana fa yastahyi minkum wallahu la yastahyi min al-haq shahid din mu shine fa yastahyi manzon Allah mutun ne mai tsayin kunya haddathana abu muhammad bin attabi bi qira'ati alayhi qala haddathana abu al-qasim hatim bin muhammad قال حدثنا ابو الحسن القادسي قال حدثنا ابو زيد المروزي قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا ابدان قال حدثنا عبد الله قال نفي عبد الله بن مبارك نكي نفي شنو يبقى في ذاتي واك واك من مولى انس كيمبا حدثنا شعبه عن قتاده قال سمعت عبد الله مولى انس ان كان شنو مولى انس كيمبا so abdullahi an faru kuma tan abdullahi bin mubarak ne al-marwazi sheikhun malamin khurasan ko wanda imamu ahmad yake ko akan sa ya abid al-harmain law absartana la alimta annaka bil ibadati kal'abu akwai kissar sa mashhuriya shi ibnu mubarak da wannan muwaffaq al-iskafi ash-shami kissan nan mashhuriya wanda allah ya karbi aikin hajjin mutane 80% din mahajjata Allah ya karbi aikin hajjin su a wannan shekaran gaba daya saboda iskafi muwaffaqul islam a wannan muwaffaqul iskafi din kuma ibnu mubarak shine ya yi rubuyan shi haifai to wannan kuma babban malamin sunna ne ibnu mubarak dai ya daga cikin malamai na farko da suka wallafa littafi a duniya akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam.
قال سمعت عبد الله مولى انس يحدث عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزل الله يا كسنتي اشد حياء يا في سنن كنيا من الاذرا دغ بدروا يا رين ده تغرما في خدرها بدروا تي تنا كلتي اكن جدا اداكن في خدرها باتا فتوا قفر جدا باتا مغنا ده متاني تو بتسنن كنيانتا manzan Allah ya fita kunya sallallahu alaihi wasallam saboda gurgudan mu'amalan mace da mutane gurgudan karancin kunyanta to ita wannan al'azara budurwa ce ba taba aure ba sannan tana killaga a cikin gida to duk tsanin kunyanta ba ta kai 1 bisa miliyan din kunyan manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam wa kana idza kariha shay'an manzan Allah idan abu bai masa dadi ba arafnahu fi wajhihi a fuskansa muke iya ganowa sallallahu alaihi wasallam bane faɗa ba malamin ya gane wa malamin yana faɗa mana a makaranta yace akwai wata baiwa ta Madina baiwa ce wato ana fadin cewa ta dan tsaurin ido ma'anan tsaurin ido kana iya tsayawa a gaban mutane tace ba ni kaza ko te magana da kai a cikin mutane mana dabi'an budurwa bata iya magana da mutum a cikin mutane ba mata sun tsayawa cikin mutane to ita tana iya tsayawa saboda abunan dinta to mutana sai ta zo mai sai na rasulullah na cikin taron mutane malam ce ga mana wannan hikaya a makaranta kai wani yace ina isnadin da yake sai tace ya rasulullah annabi na cikin taron sahabbai ga dabino haka an kawo na hadiya ya dan su a baki tace ya rasulullah ba ni dabino shi manzo Allah sai ya dauko sai ya mika tace a na bakin nan naka nake so wanda kafaratu na wanda ke so sallallahu alaihi wasallam wanda ya fara taunawan ya munsa ya jika dabinin ko shi nake so sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ba shi bai taba cewa la ba ba a taba roƙon sai ce a ba sai sa hannunsa al-tahir al-sharif al-mubarak ya sa a baki ya ciro wannan dabinin sai ya bata ci ungo ta karba sai ta kai bakinta sai ta ci sai ya zama ya munta ya samu haduwa da yawun sayyidina rasulullahi to wannan baiwar Allah daga ranan ta zama duk Madina ba wanda ke ta kainin kunya kuma duk Madina ba wanda ke ta kunya har misali ake da wajen tsananin kunya da rashin son magana da mutane albarkatin barakatu riqi rasulillah albarkan yamu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ashe manzon Allah shine ma'adinin duk wani alkhairi duk wani alkhairi ma'adinin sa shine sai na rasulullah so in ka rasa manzon Allah duk alkhairi ka rasa shi wallahi in ka samu sai na rasulullah kuma duk alkhairi ka samu alhamdulillah Allah mun gode وكان صلى الله عليه وسلم لطيف البشره منزن الله يا كسنتي بشره فاتنسا نفسكه نجيكنسا لطيف مي توشيتي wannan kinaya ne akan tsananin kunyansa raqiq al-zahir fatansa na sama ta da taushi matukan gaske yanda idan abu bai mai dadi ba fatan take nuna muku abinda kuke bai dace ba saboda tsananin raqiq na fatan sallallahu alaihi wasallam la yushafihu ahadan bima yakra haya'an wa karama nafsu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam baya fuskantan wani mutum da abinda baya so saboda tsayanin kunyansa da karamcinsa wa an Aisha radhiyallahu anha kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam kana hadisin Abu Dawud ya rawaice shi idza balagahu an ahadin ma yakra idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani labari iso masa daga wani mutum yayi abinda manzon Allah bai ji dadi ba sallallahu alaihi wasallam ko rashin kyautatawa ko dai wani abu haka to lam yaqul baya cewa ma balu fulanin yaqulu kaza ba zai ce me yasa wani yace kaza ba ba zai kama sunan mutum ba sallallahu alaihi wasallam baya kama
walakin yaqul sai dai yakan ce saboda kunyan sa da kawaici ma balu aqwami me ya samu wayansu mutane mutum ɗaya ne yayi abun amma sai a maida shi jami'i saboda shi din ya san da shi ake saboda karamci na manzon Allah ma balu aqwamin yasna'una aw yaf'aluna kaza me yasa ake damun wayansu ne suke aikata kaza ko suke yin kaza yanha anhu yana tsawatarwa ga barin wannan abin da aka aikata sallallahu alaihi wasallam wala yusammi fa'ila baya kama sunan wanda ya aikata wannan abu to ɗan uwa musulmi taiwa ana fikewa da wa'azi ko da'awa ko makamancin shi da kowane suna dai amma idan kana bin usulubin sai ka samu kwata-kwata babu ladabi ba mutuntawa a ciki an kasa koyo ɗaukan darasi a hadisan da ake karantawa na sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah na karama dan adam tare da an san wanda yayi laifi amma ba zai kama sunansa ba amma mu yanzu sunan za a kama ko da mutumin mai martaba ne yana da jama'a an san ya da masoya sai a kama sunansa a ci mutuncinsa ina koyi da manzon Allah yake nan sai ga halin manzon Allah ma balu aqwamin sai ce ma balu fulanin ba ma balu aqwamin me yasa mu din su mutane to Allah ya azurta mu koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa rawa anas anas ya rawaito shi ma na hadisin Abu Dawud ya rawaito shi daga riwayar Abu Dawud ne annahu dakhala alayhi rajul wani mutum ya shigo wurin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bihi atharu sufra a hannunsa akwai alamu nau'i na shaida na sufra kaman kace lalli akwai alamun lalli a hannunsa ko kuma kala na taren za'afran hannun yayi kama da hannun mata in sun sa lalli manzo Allah sai ganshi da wannan hali manzo Allah yace komai ba sallallahu alaihi wasallam falam yaqul lahu shay'a bishi komai ba wa kana la yuwajibu ahadan bima yakra dama shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya fuskantar mutum ya fada masa abinda kansa baya so falam ma kharaj mutumin na fita qala sai yace law qultum lahu da kun fada wa wannan bawan Allah yaksilu hadha ya wanke wannan abun mana ai bai dace da shi ba wannan ai kamace ta mata bai dace da namiji ya rika tashabbuhi da dabi'un mata ba kaji fa sallallahu alaihi wasallam yana da iko ya da haƙƙi ya faɗa masa haka amma saboda kunya da karamci sai yace da kun faɗa masa ya shira wannan sallallahu alaihi wasallam wa yurwa yanzi'uha da ya shira wannan abun a hannunsa a daina ganin wannan shaida al Aisha radhiyallahu anha nana Aisha ta faɗa Allah ya ƙara mata yarda fi sahihi idan ya tafi sahihi anan gurin baya nufin a cikin sahihul bukhari ba ta yake nufi ba ma'ana hadisin imam turmizi ya rawaito shi a jami'u turmizi a hadisin da yake cewa hasanun sahihun shine fi sahihi ai fi ma yaqulu anhu hadisun hasanun sahihun ba fi sahihi ba a cikin bukhari yake nufi ba ma'ana hadisin da yake cewa hasanun sahihun lam yakun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fahisha sayyidina rasulullahi baya fadar abinda ba a son a ji fahish baya fadar kazamar magana sallallahu alaihi wasallam wala mutafahishan sannan koda an kure shi to ba zai furta abinda baya furtawa ba in an ce mutafahishi ne mai kallafa maka ya furta magana mara dadi dan Allah in kuwa ina son a ji wannan karatu dan ne kunin nabi sallallahu alaihi wasallam fahishan manzo Allah baya fadan kazamin lafazi kalma abin kyamata baya fada sallallahu alaihi wasallam wala mutafahishan hakanan baya kallafa makansa fadar abinda bai dace ya fada ba wala sakhaban bil aswaq kasuwa gurin hayaniya ne gurin kowa da kowa ne to anan ma manzo Allah baya daga murya a kasuwa wala yajzi bi sayyi'ati sayyi'a idan ka masa ba daidai ba baya mayar maka da ba daidai ba walakin sai dai ya'fu wa yasfa yana kauda kai yana yafiwa yana kauda kai to idan mun doki karshen wala yajzu bi sayyi tun daga wala sakhaban bil aswaqi to ya zo a sayyul bukhari amma daga riwayan Abdullah ibn Amr ibn As amma asalin farkon hadisin riwayan Tirmidhi ne hadisin da yake cewa hasanun sahih abin da nake son ya tsokace akan anan shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba fahimshin bane amma yadda Allah ka dubi karatun da ake yanzu malami mai koyarwa kaji wai yana haka yato maka zancen budurwa da saurayin kuma a karatu har yana kwatanta muryar mace ina koyi da manzon Allah yake a da'awa isar da sako kuma yanzu abin ya kai idan mutum ya zama mai alfasha mai kazamin lafazi to ya fi tara mutane a wurin wa'azinsu idan tafsiri ne ake yi na mata to malamin da bai da kunya ya iya kalma ya iya furta bata to nan ake taruwa kowa ya san wannan abu da nake faɗa ba kage nake yi ba kowa ya sani to idan karatu ne akwai wanda yake da izini a karatu kamar sai jira Rasulullah to amma duk da haka lam yakun annabi sallallahu alaihi wasallam fahishan mu koma hadisin bukhari wata dawa ta zo tace ya Rasulullah ya zan yi hukunci ya zan yi wanka idan jinin al'ada ya dauke mini sai manzo Allah ya faɗa fata sifa zaki kaza tace ta tsaguri ki tsarkake sai yace kuzi kursafan mana ki dauki wani kotin na auduga ki dauki wani yanki na auduga ki sa a cikin za'afaran idan jinin al'adan ya dauke fata tsahari tace kai fata tsahari ya rasulullah ya zan yi tace subhanallahi ta tsahari tace ya maki Allah ya zan yi sai annabi ce subhanallahi na ce ki tsarki sai na nuna miki da laki to akwai ana Aisha tana wurin sai ta ja hanta ce zo bai war Allah yana nufin ki kaza ki kaza ki kaza ba zai fada bane sallallahu alaihi wasallam to manzon Allah annabin Allah wanda duk duniya kowa ƴaƴansa ne annabiu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum matansa Allah ta iyayen mai to shine kenan uba ne amma duk da haka maganan wankan tsarkin nan ya kauce wa lafazin sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya shafi jikin dan adam ko jikin mace manzon Allah idan zai karafi kama dole sai dai yayi tauriya yayi kinaya baya futawa amma mu yanzu mutun da sunan karatu har kalan shigan da mace zake mutunta mai kan furta ba karatu bane wallahi in dai manzon Allah ke koyi da shi to manzon Allah mai tsananin kunya ne nan da kunya nabi sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutafahishan Allah ya janar da mu wa qad hutiya mithl hadha al-kalam an at-taura min riwayati abdullah ibn salam wa abdullah ibn amr ibn al-as malai ce kwatan kwatin irin wannan zancen an ruwaito shi daga abdullah ibn salam da abdullah ibn amr ibn al-as abdullah ibn amr ibn al-as hadisin shine sashin abinda muka karanta yanzu daga abu bin yasai ya ruwaita hadisin aurin sa yake ce masa abdullah waishin daga cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an sufanta shi a cikin at-taura yace kware kuwa an sufanta shi a cikin at-taura da kwatan kwatin yanda aka sufanta shi cikin alqur'ani sai kawo ya ayu annabiu inna arsalnaka shahidan mubashiran wa nadhira anta abdi wa rasuli sammaytuka almutawakkila laysa bifazzin wala ghalizin wala takhabin bil fil aswaqi wala yadfu bi sayyi'ati sayyi'a walakin ya'fu wa yasfa wa lam yumituhu allah hatta yuqima bihi millatal awja bi an yaqulu la ilaha illa allah wa yaftahu bi ayanin qa'inan umya wa quluban gulfa wa azanan summa wannan shine hadisin da bukhari ya rawaita daga abdullah ibn amr ibn as Allah ya kara masa yarda shi kuma wannan ya rawaita ne cikin abin da ya karanta na at-taura dama ya mafarki wata rana shi abdullah ya mafarki hannunsa na daya akwai sim nan hannunsa na biyu asal zuma kaman kace ko mai shanu ko kuma yi makamancin haka wannan hannun kuma zuma sai ya ga wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mafarki fa hannuna daya akwai sim nan na biyu aslan annabi ce anta taqra'u kitabaini yace ma'anar sa kenan zaka samu ilimin littafi biyu to sai samu ilimin alqur'ani ya haddace kuma ya samu ilimin at-taura to shine manzo Allah ya masa to shine yake ruwaita mai daga cikin abin da ya ruwaita na at-taura Allah ya kara masa yarda wa ruya anhu sallallahu alaihi wasallam annahu kana min haya'ihi la yusbitu basarahu fi wajhi ahad ga wani karatun kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda tsananin kunyansa baya daga ido ya kalle mutum ya kalle ka kuru kuru baya yi saboda tsaranin kunyansa. To sai ka koma cikin zancen shawul Islam, sai ya ce maka wa yanzuru lahzan wa huwa lil ardi ghaliban yasuqu sihaban wal malaiku tatba'u. Sayyiduna Rasulullahi baya kallon mutane ta gaba haka saboda kunya. Yanzu lahazan yana kallo ta gefen ido ne saboda kunyansa. Huwa lil ardi ghaliban yawaici manzon Allah ma kasa yake kallo baya daga idan sa. Yasuqu sihaban idan yana tafiya kuma yakan kada sahabbai duk su yi gaba ba abin sa a baya. Wal malaiku tatba'u. Sanan daga tsananin kunyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya son ya zo guri a tashi tsaye baya so, saboda ya ce man ahabba an yatamassala an-nasu lahu qiyaman falyatabawwa maq'adahu minan nar. Duk mutumin da yake son idan ya zo guri kowa ya miƙe yana son haka. Manzon Allah to yake yayi tanajin makomarsa wuta wannan mutumin. Duk wanda yake son idan ya zo guri kowa sai ya miƙe yana son aranta yana jin dadi in baka miƙe ba ma rika tsammanin ko kai wani abu ne daban. To manzon Allah ya ce yayi tanajin makomarsa a wuta. To sai ya hana in ya zo guri kar a tashi sallallahu alaihi wasallam kar a tashi. Sai kuma ya ƙara fitowa wata rana duk sai suka miƙe. Annabi ya ce na hana. Sai ya sanya cewa aqumu wal qiyamu alayka fardun wa tarku al fardi anna yastaqim ayumkinu man lahu aqlur radih wa ma'rifatun yaraka wa la yaqum. Sai haba ya rasulullah ka dai haƙuri amma aqumu zan tashi wallahi ko gobe. Wal qiyamu alayka miƙewa dan kai fardun ai farilla ne wannan wajibi ne ai yana istifabi daga me wato azziruhu wato waqiru wa tarku alfardi anna yastaqimati ai an bar farilla ai ba kabli ko ba ji ta bace ne sallan ai sadaka miƙewa dan kai ya rasulullahi wajibi ne kace ayyumkinu mallahu aqlu rajib zai taba yuyuwa ga me cikakken hankali mai karfin hankali wa ma'rifatan ga ilimi a gare shi yaraka idan ka kuma yazo na ya rasulullahi wa zai yuyuwa. In akwai hankali cikakke akwai ilimi to in an danka dole za a miƙe. Ayyumkinu mallahu aqlu rajim wa ma'rifatun yaraka wa la yaqumu la yumkin abada. To sai ya miƙe Allah ya kara masa yarda. Da saboda za ku ga idan ana karanta maulidin sayyidina rasulullahi idan an zo wani gaba za ka ana miƙewa yana da asali ta'ziman li rasulillahi girmamawa ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba bid'a bane wallahi. Karkashin ayan wato azziruhu ne wato waqiruhu. Allah ya ganar da mu gaskiya. Wa annahu kana yakni amma darahu al-kalamu ilayhi mimma yakra. Manzon Allah ya kasance sallallahu alaihi wasallam yakni yana yin alkunya shine talwihi ko ta'rib. Idan abu ya kasance bukata ta kama sai yayi magana akan abu ya shafi sashin jikin dan adam inda ba a son ai magana kaman tsarki ne ko tsarkin wankan janaba ko wankan haiba ko duk makamancin wannan. To idan zai magana kan gaban da ya kamata a wanke sai ya alkunya sallallahu alaihi wasallam. Zan bada misali hadisi ingantacce ya ce idza saiqaza ahadukum min nawmihi fala yajmis yadahu fil ina hatta yaghsilaha thalatha marrat fa innahu la yadri aina batat yadu. Wannan fa innahu la yadri aina batat yaduhu abinda ake nufi da shi asalin karatun ai idan mutum yana bacci wani lokaci yakan sa hannu a cikin wandonsa. Wani yana sa hannu a bayansa yana bacci. To wannan kalman ce bai son faɗa sai ce fa innahu la yadri aina batat yaduhu bai sani ba a cikin baccin hannunsa a ina ya kwana saboda kunya na manzon Allah. To sai na rasulullahi yana tata dantsan baya son faɗan wani abu amma yanzu sai ka ji a karatu ne kamar ba tsama ko in ce ma ba tsara sunan karatu. Allah ya ganar da mu gaskiya. Wa an Aisha radiyallahu anha da Allah mu ji hadisin nan da zamu kuma na karshe daga nan Aisha Allah ya kara mata yadda tana cewa ma ra'aytu farja rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Aisha take cewa mun sani a musulunci ya halatta ko ma'aurata su yi wanka tare. Ta ce amma muna wanka tare da manzon Allah amma ban taɓa ganin jikinsa ba. Ma ra'aitu ban taɓa ganin farja rasulullah ban taɓa ganin jikin manzon Allah ba. Ba za ka fassara kalmar nan ba in dai mutum ba dai a dawano da yake kwana ba. ba za ka fassara farji da ma'anan kalman ba ma'anan sa ban taba ganin jikin manzon Allah ba ma'ana daga cibiya zuwa guiwa ban taba ganin manzon Allah wallahi wannan shine tsananin kamalan kunyan nana Aisha amma kar mu yi mamaki a ya ta samu wannan kunyan fa haya'uha muktabasa min hayati rasulillah daga wurin annabi ta dauki wannan karatu tace manzon Allah bai taba ganin jikina ba ban taba ganin jikinsa ba saboda kunya na sai na rasulullah to dan Allah dan uwana kai ma kanka azarci ko a iya nan mutun ne kamar kowa kai ba kamar kowa bane ma ra'ayi ban taba ganin wani jiki na manzon Allah ba sallallahu ta'ala alaihi wasallam haka yan uwa dai ba su zan ƙara maimaita don Allah bai dace abin da ake da sunan karatu ba ana dauko hikayar budurwa da kalan muryanta da kalan rangwadanta kuma da sunan karatu wallahi bai dace da malami ba bai dace ba a rika dauko wani abu zancen saurayi da wani abu da makamancin wannan wani ma labari zai dauko marai asali yace an yi dai marai kyau ya fada dandai ya sa mutane dariya to ka sani fa manzon Allah ya fada sallallahu alaihi wasallam man takallama bi kalima yudhika biha julasa'ahu wa zubda fi nar yawm al-qiyama duk wanda ya faɗi labari dan ya bada dariya manzon Allah sai sai an mai azaba da wannan magana ranar alkiyama sadaka addini ba wasa a cikin sa yawa Allah ya gane mu gaskiya Allah ya kara mana sanin martaban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kafin malam ya tambaya don Allah ayi mun hakuri minti 3 zuwa 4 zan dai wani tsokaci kadan yan uwa tsokacin shine abin da ya shafi wannan al'umman ta mu yan uwa mu sani wallahi al'umman mu tana cikin mawuyacin hali wallahi tura ta kai bango tsanani yayi yawa akwai yunwa kuma a kasan nan wallahi akwai ta ta kaiwa yanzu abin ya kaiwa matan aure wasu a wasu wuraren idan sun je sayayya har wasu sukan kokarin boye bread a cikin gabin su wallahi a garin nan yake faruwa bread dan 700 ta kaiwa babban mutum zai dauka wallahi yunwa ce a garin nan akwai batan da wallahi kwana uku bata dora tukunyan abinci ba kwana uku ta dora ruwan zafi na tafasa a gidan dan ta ce wata din yaran su tsammana abinci ya rike kan wanne buya tukunyan sai na dawo ta zo nan kasuwan bacci tana neman taimako bayan sallah wallahi kafin asallama sallan ta yanke jiki ta baje ta suma yunwa ya sumar da ita a garin nan yake faruwa yan nace a garin nan ba na nufin garin nan kadai ba a duk yankin arewa kowa ya sani wallahi akwai yunwa kuma ku shaida ne ba sallan da za a yi ta wani ya ce don Allah a taimake shi ko kwaki a bashi to yan uwa manzo Allah ya faɗa a hadisin da Imam Ahmad ya rawaita a musnad nashi Tirmidhi ya kawo shi musnad mujallaji na 3 safa na 100 safa na 13 Tirmidhi ya dawo a jami'in Tirmidhi a sifatul qiyama hadisin tidda akwai magana akan sa isnadin sa akwai hadiyatul awfi hadiyatul awfi malamai sun ce saduqun yukhdi ko lahu awham sun ce yudallis sun ce lahu tashayyu sifofin nan guda uku sun raunata hadisin to amma za mu isa ina su da shi manzo Allah yana faɗa hadisin daga riwayan Abu Sa'id al-Khudri ayyuma mu'mini at'ama mu'minan ala ju'in at'amahu Allahu yawmal qiyamati min simari janna ayyuma mu'minin saqa mu'minan ala zama'in saqahu Allahu yawmal qiyama min ar-rahiq al-makhtum ايما مؤمن كسى مؤمنا على اري كساه الله من قدر الجنه او كما قال رسول الله منزل الله ياتي دو وني مؤمن ده يي داوكر ابنتي يبا دان اوانسا مؤمن ا لوكاتين دا وانتن يكي جين يونوا كباشي ابنتي كو بليت داي ني على جوي منزل الله ياتي ساكيان دا الله زي با wannan مؤمنين Allah zai ciyar da shi daga abincin aljanna wallahi zan iya wannan kai ma zaka iya ayyuma mu'minin at'ama mu'minan ala ju duk wanda ya ba mu'mini abinci loka daya zaki iya baka samun wannan darajar rabin loka zaki iya samun wannan darajar loka uku zaki iya samun wannan makamin rabin buhu zaki iya samun wannan makamin ayyuma mu'minin saqa mu'minan ala zama duk wanda ba mu'mini ruwan sha suna fama da rashin ruwa manzon Allah ya ce kai ruwa jarka dai ko kura daya karamcin da Allah zai maka Allah zai shayar da kai daga rashiqil makhtum wanda Allah ya faɗa abin shan abrar ne ko sannan duk mu'minin da ya dauki riga rigarsa ya ba dan uwansa mu'mini wanda yake halin bukatar riga ka dauka ka baki karamcin da Allah zai maka Allah zai tufatar da kai daga tufafin aljanna alihim siyabu sundusin khudurun wa istabara wa kullu asawira min fidda wa taqahum rabbuhum sharaban tahura inna hadha kana lakum jazaan wa kana sa'yukum mashkura in uwa din Allah wallahi mu taimaka din Allah duk wanda yaji wannan muryanta idan ana abinci a gidanka dan Allah ka kara kwano daya kadai ka kara ka ce wannan kwanan na bayin Allah ne ka kara daga yau idan ka sayo loka uku dun Allah daure ka ba da koda rabin lokai idan ka sayo loka biyu ma dun Allah ka ware kwatar loka ka bar wallahi wani yana bukata mun kai halin da ya wuce da ake zato dun Allah mu taimaka kar mu ce alaji wani a ni da kai zamu da zamu kwatanta wannan ni in bada na warabin loka kai ka bada kwata wanda ya bada loka sai ga mun toce bukatun mutum uku ai an rage amma abun ya wuce inda ake zato kuma kar mu banta manzo Allah ya ce wallahi la yu'min wallahi la yu'min wallahi la yu'min sai da yaran tsawa su kuke ce wallahi bai yi imani ba wallahi bai yi imani ba wallahi bai yi imani ba aka ce man ya rasulullah waye wannan yace man ba ta shab'an wa jaruhu jau'an mutumin da ya iya kwana shi da iyalinsa a koshe makwabcinsa gaya san ya kwana yunwa manzo Allah ya ce wallahi bai da imani wannan mutum ka dauko halin da muke ciki yanzu da hadisin manzon Allah zaka ga mafi yawanci zaka samu kamalan imanin ya bushe mana mutum shi ya ci ya koshe da iyalinsa amma makwabcinsa ga sanan wallahi ya kwana bai bi ci abinci ba yaran suna kuka cikin dare saboda yunwa amma ko a jike su to mu canza wannan zahirin wallahi mu taimaka yan uwana kowa da abin da zai iya kai ko gungune biyu ne ka ba wani wallahi yana bukata ko kwaci ne ka auna loka daya ka raba wa mutum hudu ka gani wallahi wani sai yayi maka iyayenka addu'a mun kai wani yanayi yan uwana sisan da nake so in kawo bari mai mai ta me ake nufi da mu'mini wai wanda yace la ilaha illallah muhammadur rasulullah shine mu'mini ko a ina yake a kowane masallaci yake sallah a kowane malami yake bi mu'mini ne ka bashi abincin bukaci ne manzo Allah ki Allah zai karrama ka ranan kiyama za mu tashi inji manzon Allah ba mai sutura a jikin sa kowa na jin yunwa kowa da kishi manzon Allah ce me wanda ya ba wani abinci a duniya Allah ce zo in kai ma in baka anan wanda ya ba wani ruwa a duniya Allah ce kai ma zo in baka anan wanda ya ba wani riga a duniya Allah ce zo ku sa mai riga amma za mu tashi tsirara da yunwa da kishi ashe idan kina son in mutunta kaina a gaban Allah in mutunta bayin Allah a duniya ɗan uwa zan maimaita wallahi mu taimaka ana cikin wuya cin hali kisan da nake so in rabdinta da wannan hikayar da zan faɗa shine ibnu mubaraki da muka kawo hadisin sai yanzu a nan karatun nan wanda ake kiransa shine babban malami a Khurasan shine yayi ru'ya mutane biyu suna fira a mafarki ya gani sai aka ce hajjin nan na bana yaji ake fata shekara wani yake cewa kai ai hajjin nan na bana ai hajji an gama amma mafi yawanci Allah bai karbi hajjin mutanen nan ba sai wa ɗayan yake cewa sai dai ɗan kaɗan ne Allah ya karbi hajjin su amma sai dai Allah ya yafe musu kurakuran da suke aikin hajjin bana ya karba gaba ɗaya albarkacin muwaffaqul iskafi ash-shami albarkacin mai suna muwaffaq al-iskafi ash-shami ibnu mubaraki yace ina farkawa ban manta da sunan ba sai ta tambayan alhazai da Allah ina ne tantin mutanen sham aka kai shi da Allah waye muwaffaq iskafi suka ce ai bana mai zo ake hajji ba bai ma zo ake hajji ba amma Allah ya karba ake hajji wa'annan saboda wannan mutumin zan maimaita kissan ibnu mubarakin ne ya kawo ta an san wa ibnu mubarakin asalin hadisi ne kar mutun ya ce wai tatsu ne ya ce ko kurafat ne ko wani abu isa ce ne asali ibnu mubarakin da ya koma gida sai tafi sham din ina tambayan garin da mutumin yake aka shi har garin sai ce yana son ganin Muwaffaq al-Iskafi sai ya gana da shi aka hada shi da shi ce bawon Allah menene labarin ka sai ce ne na tambayan ka kuma ni akaina sai ce a ruƙuya ce ne mai ban mamaki kuma an kira sunanka naka ne tambaye ka sai ce kai aikin haji bane sai ce ina aikin haji bane yace ai aikin haji ne ma ne wannan ruƙuya kaji ajinda ya faru sai ce shugaban Allah me sunanka ya fada masa shine Abdullahi ibn Mubarak ya fada yace a babban malami yace to saboda kai zan fada maka abinda ya faru nikan nayi tanajin kudin aikin haji na tun bara nake tarawa wata wata ina tarawa lokacin da aikin hajin ya zo dab sai ya zamo kudin ya cike daidai da nafasa a zuwa na kudin ya kai na cire kudin zan je in yi sayar akumi da tanajin aikin hajin sai iyali na tara da ciki sai ta ji kamshin ana so ya nama a gidan makwabcinsa makwabcinsa ya rasu ya bar mata da yara marayi ne bai san abincinsa ya kare ba ka san masu ciki akwai irin wannan abun tace da Allah ka je gidan makwabcin nan namu na ji kamshin nama dan samun nan raina ya biya laulayi na masu ciki sai je kwankwasa kofa yace da Allah ga abin da yake faruwa yana son a bashi dan naman nan ko kada ya kai wa iyalinsa sai tace hazal lahamu yahillu lana wa la yahillu lakum sai bakramakumullah ai wannan abincin da ake dafawa halal ne mu a wurin mu amma ku haramun ne sai tace kaifa zalim ta yaya zama halal aurin ku halal haramun aurin mu tace bawan Allah ni da yaran nan kwanan mu kalla ba mu ci abinci ba abincin mu ya kare yara suna ta mun kuka na rasa yanda zan yi na fita da asuba sai na ga wata mushin akuya ta mutu an jefar cikin duhu sai na dauki wuka na dauki wuka a gida na zo na yanko sashin naman ta shine nace gasa musu ci kaga mu ba mu nutura ghaira bajin wala adin wala isma alayhi kai kuma haramun ne a kan ka ci wallahi sai fashe da kuka yana dukan kansa yace kai tun Muwaffaq ka tara kudin har zuwa aikin haji bayan kayi farilla amma ga makwabcinka yana cin mushi wallahi sai da gida yana kuka ya dauko wannan kudin kaddinsa na aikin hajin gaba daya ya tafi kasuwa ya so musu abinci misali kamar kace shinkafa da mai da kudin cefa ne gaba daya ya basu to wannan aikin ne albarkan wannan Allah ka karbi aikin hajjin mahajjatan wannan shekara al'ummar manzon Allah ta da martaba a gurin Allah ɗan uwana ma yanzu ku duba yanda muke fara yara suke fara da yunwa mata da yunwa ƴaƴa da yunwa marayu ga sunan suna ta yawo wallahi wannan hali la rabbillah wa rasuluhu Allah baya san wannan hali kuma dukkan mu muna abin zargi idan yunwa ta yawa cikin al'umma abu biyu zai faru zuwa uku na uku ba zan faɗa ba amma na farko za a yi ta samun sace-sace ka'idar yunwa kenan abu na biyu kuma ba daɗi shine zinace-zinace za su yi wa ka'ida kenan me mukasar ya faɗa idan tura ta kai bango aka matsa wa mutane yunwa ta yawa to warrajulu arrajulu bi yadihi wal mar'atu bi farjiha abin da zai biyo baya sace-sace da kuma lalata abu na uku shine mara kyau Allah ya kare mu to laifin kuma ba su waɗanda suka yi abun ba ba su Allah zai kula da laifin ba wanda ya tirsasa su zuwa wannan abun sai na Umar Allah ya kara masa yarda an kawo mai wayansu mutane sun saci raƙumi sun gasa suna ci sai aka kama su da aka kama su aka kawo sai na Umar ya na amu wa malik ana kawo sai na Umar sai kalle su yace a kiman taraƙumin nan kudin sa nawa kaman a ce 900,000 ko a ce miliyan 2 yace to ai doubling din kudin miliyan ku da ya ce a tafi da su a yi musu haddi a yanke musu hannu na sata sai take a dawo da su da ya kalle su sai kalla sai ce kai wallahi wannan yunwa ce tare da ku yana kallo sai ce yunwa ce yace to an fasa yin musu haddi na sata ba barayi bane wannan yunwa ce ba yunwa ne ne sai aka ce na wani ne wani sahabi sai a kira su yace ina masu raƙumi ga su to ya biya ku kimar raƙumin a mai dubulin ka biya dole tunda kai ka bar waɗannan da yunwa har suka yi sata to kai za ka biya su ba za a yi musu haddi ba sayyiduna Umaru Allah ya kara masa dalibi a makarantar sayyidina rasulullahi to ɗan uwa don Allah abinda muke gani wallahi babu kyau amma zan takaita kan yau yace jawabi amma mafhumin kissan nan da na faɗa ta Ibn Mubarak mu kalli martaban maraya a gurin Allah mu kalli martaban mace maraye miji ko as-sa'i alal arimalati wal miskini kal mujahidi fi sabilillahi inji manzo to dan Allah ɗan uwana kowannen mu ya auna karkace sai ya kai buhu daya wallahi idan loka biyu ne a gidanka aunu kwata ka bar ka gani wallahi Allah zai karba Allah yana so idan loka uku ne ina maimaitawa auna ka bar ana bukata Allah ya ba mu ikon aikatawa ɗan uwa halin da muke ciki na tsanani din nan da yunwan nan Allah ka dauke mana Allah ka mana karshen wannan mummunan halin da muke ciki Allah al'umman manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam Allah al'umman masoyinka ne Allah ka yalwata musu Allah ka mana karshen wannan abu assalamu alaikum wa rahmatullahi na'am
Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
سباب المسلمين أكبر سباب المسلمين فسوق فقتاله كفر إن كان لفظنا هذه سباب المسلم يبنى دم مسلم زاج سباري دي بني زمان الله صلى الله عليه وسلم حسن البصر الله يكارى مسير يا جوان متنين زاج هجاج هنا لأنت هجاج بني سوسق فتش لا تنأله يرحمك الله كذلك زاجيش aksha ina gudun fa in Hajjaj din nan Allah ya dauke shi ya tafi to wanda Allah zai kuma turowa wanda ya fishi muni kuma ya biyo bayan sa annabi ya ce kamata kunu yuwalla alaikum gurgudan halinku gurgudan shugabannin da ake baku to a takeice dai ba zaji ake yi ba addu'a ake Allah ya ganar da su gaskiya ya ba su ikon yin adalci amma idan kai zaki sai ƙara gujirewa fa wa zai cutu mutum ne kila satin naira 10 yake ko naira 20 ko naira 100 misali sai kai ta yi mummunan baki sai fara satin naira 10,000 waye baya sai da ke ba za a zage su ba kuma mun kalli hadisi da dama ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man kana indahu li akhihi mazlamatun min irdin aw malin falyatahallalhu alyawm duk wanda ya san akwai wani mazlama haƙƙin wani a wurin sa na cin mutuncin wani ko aibata wani ko zagin wani ko haƙƙin wani manzo Allah ce wallahi ka dai muku falshi tun a nan duniya dan babu wani mutum da zai shiga aljanna akwai haƙƙin wani dan wuta a wuyan sa sai Allah ya fitar ma dan wutan na haƙƙin sa mai shiga aljanna babu wani dan wuta da zai shiga wuta ko akwai haƙƙin wani dan aljanna a wuyan sa sai Allah ya fitar mada aljannan haƙƙin nan a wuyan dan wuta sannan ya shiga wuta hadisi ne ga yanan daga riwaya na Jabir bin Abdullah al-Ansari Allah ya kara masa yarda ala kulli hal li zaji li bi dace ba kai addu'a za mu yi Allah ka ba mu shugabanni masu tausayi masu adalci su kuma waɗannan Allah ya shirye da su ni ya abin na fahimta kenan na'am
idan ta wuce akan ba su kai
akan ba su
na'am kuma sai da mai yanta ko shekara kai da musulunci ya kan kuke mutu mara daya
na'am
da sai da kuma mara sai kuma shi ai wannan ne ya da tsari shi yake dai dukar ci wannan shine tambaya hakan ya nuna
al-muslimuna ala shurutihim al-muslimuna ala shurutihim ana rufe da fadin da sai kwarai mutaka musulmai suna kan me sharadin su abinda aka yarjejeniya akan sa an yi za ka rika zuwa aiki rana kaza a nakunkuna kaidan aikin ka zo ranan aiki ran da aka ce kuma babu karatu ana hutu a kaidan aikin ka ne almuslimuna ala shurutihim sadaka ka kare kirkiro wani hutu shi nashi daban wanda kuma a kaidan aikin babu shi saboda shi girmama rana ta musulunci ai a zuciya ne a zuciyarsa ne zai iya ya je ranan aikin ma ya dauki wasu kyaututtuka na wasu abu ya ba mutane menene a ai yau ne ranan sabuwar shekara ta hijira kai jawo hankalinsu akan su gano muhimmancin sabuwar shekara ta musulunci to kai musu ka isar da sako ta hikima ba wai lallai sai ji na zuwa wurin aikin ba amma matukar ayyar jejeniya da shi a kaidan aikin za a zo a ranan to shi ba dama ya dauki wani hutu sai da wani uzuri mai karfi na zarura to sai ya dauka ranakun da gwamnati take cewa yana kin hutu ne a kaidan ta tsarin ta ya yadda zai ma gwamnati aiki to shikenan ne bi kaidan gwamnati shikenan Allah ya ganar da sallallahu alaihi wa sallam اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين صل على سيدنا